هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka wanda muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Uthman ɗan Affan Allah yarda da shi khalifa na uku cikin jerin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shine majalisi na 19 a tarihin da muke karantawa na wannan khalifa shiryayye a wannan yammaci na Alhamis 30 ga watan Rajab hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina sana da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 30 ga watan Janairu na shekara ta 2025. Insha Allahu wannan majalisi abinda za mu bude bayani a kansa shine yadda aka yi Sayyidina Uthman ya zama jagora na al'umma musulmi, yadda aka bi hanyar da aka bi wajen nada shi ya zama khalifa, ya zama Amirul Mu'minina bayan Sayyidina Umar ya yi shahada. Wannan shine maudu'in da zamu fara a wannan majalisi. To gabanin mu shiga cikin bayanin yadda aka yi wannan khalifa na uku ya zama khalifa kuma Amirul Mu'minin bayan shahadar Sayyidina Umar, akwai sharar fage da mawallafin wannan littafi da muke karanta tarihin Sayyidina Uthman yayi dangane da yadda aka ya zama jagora. Abu na farko da ya fara bayani a kansa ya ce alfiqhul umari fil istikhlaf, bayan ya kulla babi a can sama cewar istikhlafu dhinnurain, khalifancin dhinnurain. Dhinnurain dama kamar yadda muka karanta a baya lakabi ne na Sayyidina Uthman, Allah ya dade shi, ana masa lakabi da dhinnurain, sunansa kuma Uthman. To anan mawallafin wannan littafi ya yi amfani da lakabinsa wajen kulla babi da yake magana kan yadda ya zama khalifa, ya ce istikhlafu dhinnurain, khalifancin dhinnurain shine Sayyidina Uthman. To abu na farko da ya fara bayani a kansa shine yadda aka yi Sayyidina Uthman ya zama khalifa. Wannan yana da alaka da tsari da Sayyidina Umar yayi, duk da cewar Sayyidina Umar bai ayyana Sayyidina Uthman ya zamanto khalifa a bayansa ba, amma ya yi amfani da wasu tsare-tsare da ya tsara, ya ba da umarni a bi wannan tsari nasa wajen nada wanda zai zama khalifa a bayansa. Kuma tsarin da Sayyidina Umar yayi zai nuna maka zurfin fahimtarsa ga addinin musulunci, zai nuna maka zurfin fahimtarsa ga yanda jagoranci yake na musulunci. Allah ya bashi dama zurfin fahimta da hangen nesa. To wannan baiwa da Allah maɗaukakin sarki ya masa na hangen nesa da kuma zurfin fahimta da su yayi amfani a wannan gabar, wajen ganin an zabi wanda yafi cancanta ya jagoranci al'umma musulmi bayan sa. To muqaddimar da mawallafin wannan littafi ya gabatar yayi ishara kan cewar Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya ci gaba da bada kulawa da himmatuwa wajen ganin cewar al'umma musulmi sun ci gaba da tafiya bai daya, sun ci gaba da tafiya tsintsiya daya madaurin ki daya, ya zamanto babu baraka a tsakanin su. Wannan himmatuwa na Sayyidina Umar bai tsaya iya lokacin da yake jagoranci kawai ba, har lokacin da yake dabdabarin duniya bai gushe ba, yana kan wannan kuduri nasa da kuma wannan himma tasa ta ganin al'umma musulmi sun dinke sun zamanto abu daya. Duk da cewar a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa yana fama da raununnuka da aka masa, wanda mun yi bayani lokacin da muke karatu a tarihin Sayyidina Umar din, a ƙarshen rayuwarsa wannan bamajusi Abu Lu'lu'a ya zo da wuka wacce take mai baki biyu, sannan kuma baya ga haka ya sanya ma wannan wukar dafi, to ita ce idan ta daba wa Sayyidina Umar. To kaga ko shakka babu zai zamanto Sayyidina Umar yana fama da radadin wannan suka da aka masa daga wuka wacce take doguwar wuka kuma mai baki biyu, doriya kan wannan an sa ma wukar dafi. To yayi kake tsammani irin matsanancin yanayi da Sayyidina Umar zai samu kansa a ciki? Wannan yasa ma ya dinga suma, bai ma samu yayi sallar asuba ba har gari ya waye rana ta fito. Saboda me? Saboda ya suma bai san inda kansa yake ba, dan wannan suka da aka masa kusan an so a kashe shi ne karab daya. Allah ne ma madaukakin sarki yasa zai dan kare ɗan kwanaki ta yadda zai samu damar tsarawa al'ummar da yake jagoranta hanyar da za su bi wajen zaben wanda zai mai gurbinsa. Wannan hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wataala da bai hukunta mutuwarsa take ba. Gashi dai wukan nan da aka daba masa, inda wani aka dabawa ko so ɗaya ne aka dabawa mutum, wuka doguwa mai baki biyu a cikinsa ne ko a gadon bayansa, yana da wahala ka ga mutum ya ɗauki awowi yana rayu. Amma Sayyidina Umar ya yi kwanaki bayan daba masa wukar, kuma ba so ɗaya aka daba masa ba, an daba masa har sau shida, ya daba masa ya zare, ya daba ya zare har sau shida, haka wata riwayar ta bayyana. Kuma wuka ce wacce take ɗauke da dafi kamar yadda muka yi bayani. Amma Allah maɗaukakin sarki bisa hikima irin tasa sai ya kiyaye rayuwar wannan bawa nasa Sayyidina Umar har ya ƙara ƴan kwanaki bayan wannan rauni da aka masa, mummunan rauni wanda sautari da dama lokaci ɗaya rai yake halinsa mutum ya ce gagarin ku. To amma shi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai ya yi jinkirta rayuwarsa saboda a samu ya tsarawa talakawansa hanyar da za su bi su nada jagora a bayan rasuwarsa. Yace wa qadistata'a al-faruqu fi tilka al-lahazati al-harija an yabtakira tariqatan jadidatan lam yusbaq ilayha fi ikhtiyari al-khalifati al-jadid. Jidda matsanancin yanayi da Sayyidina Umar yake ciki na wannan raununnuka da aka masa, ya iya a lokacin da yake fama da wannan rauni, lokaci wanda yake shine na ƙarshen rayuwarsa, wanda yana shirin barin duniya, maimakon ya ji da wannan rauni, maimakon ya ji da kansa hankalinsa yana kan daular musulunci, hankalinsa yana kan al'umma, hankalinsa yana kan yaya zan tafi in bar al'umma, kenan yanzu wannan rauni da aka masa ba shi bane a gabansa. Abin da yake gabansa shine idan ya tafi yaya yanayin al'umma musulmi zai kasance. to wannan yasa yayi tunani ya kirkiro wata hanya wacce take sabuwa wacce za a yi amfani da ita wajen zakulo wanda ake ga shi yafi cancanta ya jagoranci al'umma a bayan sa wanda gabanin sa ba wanda ya rigaye shi wajen kirkiran wannan hanya dama mutane biyu ne suka rigaye shi a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jagoranci al'umma tsawon shekaru 10 cikin garin Madina dama garin Madina anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa daula wacce take ta musulunci to sai ya dauki shekaru 10 yana jagorantar al'umma a matsayin sa na manzon Allah kuma annabin Allah kuma shugaban al'ummar duniya to da ya koma ga Allah subhanahu wataala wanda ya mai gurbin sa shine sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar da ya koma ga Allah madaukakin sarki wanda ya mai gurbin sa shine sayyidina Umar to kaga gabanin sayyidina Umar yazo ya haukar ragama na jagorantar al'umma mutane biyu sun rigaye shi sune annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sayyidina Abubakar to annabi sallallahu alaihi wasallama hanyar da aka bi bayan rasuwar sa wajen nada jagora ba irin ta bane sayyidina Umar ya bi aka zalika hanyar da aka bi wajen nada jagora a lokacin bayan rasuwar sayyidina Abubakar ba irin ta bane sayyidina Umar ya bi to abin tambaya anan ƴan uwa shine me yasa sayyidina Umar yazo da wata sabuwar hanya da za a yi amfani da ita wajen nada jagora wacce ta yi bamban da hanyar da aka bi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wacce aka bi zamanin sayyidina Abubakar dube da cewar sun rigaye shi sun yi jagoranci gabanin sa to anan yana mana bayani na dalilin da yasa sayyidina Umar ya kirkiro wannan hanyar yace laqad maba qablahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yastakhlif ba'dahu ahada yanzu za a yi mana takaitaccen bayani dangane da yadda nada jagora ya auku gabanin rasuwan manzon ko bayan rasuwan manzon Allah yace laqad maba qablahu ar-rasul lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya shude gabanin sayyidina Umar ya gabace shi ولم يستخلف بعده احدا بنص صريح منزل الله صلى الله عليه وسلم بجاغورنتر da wani ba be kilafantar da wani ba cewar inna rasu wane zama jagora a bana annabi sallallahu alaihi wasallam be haka ba be ambata ba be ce bayan rasuwana wane shi zai jagoranci al'umma ba annabi be yi wannan ba kenan annabi be ayyana wanda zai jagoranci al'umma a bayan sa ba yace walaqad madha abubakar as-siddiq wastakhlafa al-faruq ba'da mushawarati kibari sahaba to sayyidina abubakar shima ya gabaci sayyidina umar amma shi hanyar da ya bi ya ayyana sayyidina umar ya kilafantar da sayyidina umar ya jagorantar da sayyidina Umar akan cewar bayan rasuwarsa sayyidina Umar ya zamanto shi zai jagoranci al'umma musu kenan ya ayyana sayyidina Umar a matsayin wanda zai maye bayan gurbin sa zai zo a bayan sa ya zama jagora a bayan sa amma sai da ya shawarci manya-manya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga kenan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi bai ayyana cewar ga wanda zai mai gurbi na bayan rasuwata ya zamanto shi zai jagoranci al'umma ba hanyar sayyidina Abubakar gabanin ya rasu ya ayyana sayyidina Umar a matsayin wanda zai jagoranci al'umma a bayan sa amma bayan ya shawarci sahabbai me suke gani sun masa muwafaka sun yarda sun sallama to yanzu an zo kan sayyidina Umar yanzu an mana ishara kan yadda abun ya kasance zamanin manzon Allah annabi bai ayyana ba sannan an mana ishara yadda abun ya kasance zamanin sayyidina Abubakar shi ya ayyana wanda zai mai gurbin sa bayan ya shawarci sahabbai to anan yayi kuma al'amarin ya kasance zamanin sayyidina Umar yace walamma tuliba min al-faruqi an yastakhlifa wa huwa ala firashi al-maut fakkara fil amri maliyan wa qarrara an yasluka maslakan akhara yatanasabu ma'al maqam. Sayyidina Umar yanzu an masa rauni, yana kwance cikin jini, har ma su ma yake yi bai san inda ransa yake ba. Idan ya farfado daga suman nan da yayi, sai a ce masa baka yi fa sallah ba ya amiral mu'minin, as-salata as-salata, sallah 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 sallah, baka yi sallah asuba ba, ga rana ta riga ta kullo. Sayyidina Umar sai ce na'am, la hadda fil islami liman taraka as-sala, yace magana ku haka ne yanda kuke tunatar da ni sallah, ko shakka babu, babu rabo ko kadan a musulunci ga wanda ya bar sallah. Kenan ba shi da rabo cikin musulunci, musulunci na nan shi yana nan ga wanda ya bar sallah. To lokacin da sayyidina Umar ya farfado, sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke nema daga gurinsa akan ya nada musu wanda zai zamanto jagora bayansa, ma'ana wanda zai mai gurbinsa. Shine bayanin da yake ana, yace walamma tuliba min al-faruqi an yastakhlifa, lokacin da aka nema daga Faruq ya kilafantar da wanda zai mai gurbinsa, ya jagorantar da wanda zai mai gurbinsa, wa huwa ala firashil maut, alhali shi yana kan shimfidin mutuwa, kowane lokaci mutuwa za ta iya zuwa a wannan yanayi da yake cikin matsanancin yanayi. Fakkara fil amri maliyan, sai ya dan yi tunani dangane da wannan al'amari na ya jagorantar da wani wanda zai mai gurbinsa, na dan lokaci ya zauna ya yi nazari, na dan lokaci ya dan yi tunani na dan lokaci. Wa qarrara an yasluka maslakan akhara yatanasabu ma'al maqam, abin da ya cimma shine zai dauki wani madauka daban, zai bi wani mabiya daban, zai bi wata hanya daban wacce ta yi bamban da hanyoyin da suka gabace shi, wanda zai dace da yanayin da ake ciki, zai dace da matsayin da sahabban manzon Allah suke ciki a yanzu. Fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taraka an-nasa wa kulluhum مقر بأفضلية أبي بكر وأسبقيته عليهم فاحتمال الخلاف كان نادرا. من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كوما قال الله سيبر متاني بيتي مسواني زمجا غورا بايانا با يتي ترك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يا برسو باتارد يا أينا با متهكما تسا manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da ya ayyana wanda zai mai gurbinsa ba, anan zai mana ishara yace dalilin shine kulluhum muqirrun bi afdaliyyati Abi Bakar, saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san dukkan sahabbansa, duk dokacin sahabbansa sun tabbatar da falalan sayyidina Abu Bakar akan kowa. Annabi ya san da wannan, ya san da sanin cewar, ya kwada da sanin cewar duk dokacin sahabbansa sun tabbatar da falalan Abu Bakar a kansu, kowa kuma ya shaida da wannan. Wa asbaqiyatihi alaihi, sannan kowane ɗaya daga cikinsu ya tabbatar da rigayen sayyidina Abu Bakar a kansu, sayyidina Abu Bakar ya fi su falala ga baki ɗayansu, annabi ya tabbatar da haka. Sa'annan kuma ya san cewar sahabban su ma sun tabbatar da haka ɗin. Baya ga haka, annabi yana da garanti, yana da tabbas cewar sahabban nan sun san da rigayen sayyidina Abu Bakar a kansu. Wani irin rigaye? Idan ana batun rigaye shi ne shiga musulunci. Allah yana cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يا جنجنا ما وعند سكي رقاي وجنشق مسلنج أتخل القرآن يتي والسابقون الأولون كما وعند سكي رقاي نفرق فرق waɗanda suka rungumi musulunci na farko-farko a matakin farko-farko-farkon da'awar manzon Allah suka yi maza suka karbi musulunci a gurin su ba tare da nawa ba ba tare da jinkiri ba to anan Allah yana jinjina musu wassabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar waɗanda suka yi rigaye na farko-farko daga almuhajirun waɗanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina wal ansar da kuma al ansar mutan Madina waɗannan mutane saboda wannan nagarta da suka yi na rigaye wajen shiga musulunci tukuncin da Allah madaukakin sarki ya musu shine radiyallahu anhu Allah ya yarda da su sannan Allah ya musu shaida cewar waradu anhu su ma sun yarda da shi to kaga duk wanda ya rigaye wajen shiga musulunci yana da matsayi na musamman gurin Ubangiji subhanahu wataala sahabban nan sun san da haka to kuma duk dokacin su duk gabaki dayan su duk illahirin su suna da masaniya kan cewar sayyidina abubakar ya rigaye su har ma wanda bai sani ba a lafazin manzon Allah ya sani ya fahimta ya gane matsayin sayyidina abubakar mu dauki misali guda daya a wannan gabar akwai lokacin da aka samu sabani tsakanin sayyidina umar da sayyidina abubakar a gona sayyidina abubakar sai ya ga kamar bai kyauta ba abin da yayi wa sayyidina umar sai ya dawo yana ba wa sayyidina umar baki cewa kaza da kaza da kaza da na maka kai mun afuwa kai hakuri dan adam taka ce irin tawa sayyidina umar kuma abin ya bata masa rai sai bai saurari sayyidina abubakar ba ya tashi har ya kama hanyar sa zuwa gida sayyidina abubakar sai ga shi in sayyidina umar bai masa afuwa ba ba zai samu nutsuwa ba sai bi sayyidina umar sayyidina umar yana tafe yana bin sa har ya shiga gidansa shi sayyidina umar sayyidina abubakar yana tsaye a kofa sai mai da kofa ya rufe shi dai sayyidina abubakar fatan sa sayyidina umar ya masa afuwa to sayyidina abubakar sai juya bai zame ko ina ba sai majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai ya hango shi daga nesa yana tahowa yana rike da mayafinsa yanayinsa kana gani yana cikin wani matsanancin yanayi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hango shi sai ya ce wannan komai aka yi wani abu ya hada shi da wani akwai abun da ya faru tsakaninsa da wani kuma abun ba mai dadi bane saboda yanayinsa kana gani ka san ba a daidai yake ba Sayyidina Abubakar Allah yarda da shi da ya karaso majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi sallama bai kara komai ba sai ne nuguri ya zauna Sayyidina Umar kuma ya shiga cikin gida bai jima da shiga ba sai ya ce kai a zuciyarsa ni ko Umar ban kyauta ba yanzu mutun irin Abubakar yayi ta bani baki yana roƙona amma na ki masa afuwa kai amma ni ko ban kyauta ba ni Umar take sai fita daga gidansa waɗannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda yayi wa tarbiya nagartacciyar tarbiya wacce babu gaba ba kiyayya a tsakanin su sashe kuma yana yi wa sashe uzuri sashe na ba wa sashe hanzari sashe na daga wa sashe kafa shi yasa suka rayu babu gaba ba kiyayya ba kyashi ba hasada a tsakanin su Abdullahi dan Mas'ud yayi gaskiya da yace Allah madaukakin sarki ya duba zakatun bayi sai ya ga zakatun sahabban manzansa sune kubutattun zakatu sune tatattun zakatu tatattu wanda suke babu hasada ba gilli ba kyashi sai Allah ya zabe su sai ya ayyana su ya sanya su su zamanto sahabban manzansa saboda zakatun su sun fi na kowa kubuta inji Abdullahi dan Mas'ud Sayyidina Umar sai ga bai kyauta ba abin da yayi Abubakar ya bashi baki ya bashi hakuri bisa ga abin da ya masa kuma ya kiyaye hakuri bai kyauta ba sai fita shi ma daga gida sai tafi gidan Sayyidina Abubakar a tsammanin sa Sayyidina Abubakar gida ya koma da yaje sallama sai Abubakar nanan aka ce a atin fitansa da safe bai dawo sai fahimci cewar sayyidina Abubakar da ya baro gidansa shi sayyidina Umar majalisin annabi ya tafi to daga nan sayyidina Umar sai ya tafi majalisin annabi sai tadda Abubakar a zauni sayyidina Umar da ya iso sai kwashe labari ya juye wa manzon Allah ya fede wa manzon Allah biri har wutsiya na abin da ya faru tsakaninsa da sayyidina Abubakar Allah ya dada su gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya canja fuska ya fuskanci sayyidina Umar da martani yana ce masa inna Allah qad ba'athani faqultu ya ayyuhan nas faqultu inni rasulullahi ilaykum ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum faqultum kadhabta wa qala abubakar sadatta ce ya Allah ya aiko ni gare ku inji annabi sallallahu alaihi wasallam nace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku sai kuka ce ƙarya kake yi abubakar yace gaskiya kake yi yace hal antum tarikuni sahibi hal antum tarikuni sahibi hal antum tarikuni sahibi Allah ya aiko ni na kira ku na ce ni manzon Allah ne kun ce ƙarya nake Abubakar ya ce gaskiya nake kuma na amfana da dukiyar sa amfana da banyi da dukiyar wani cikin ku ba shin za ku bar aboki na ya sakata ya wala shin za ku bar aboki na ya sakata ya wala shin za ku bar aboki na ya sakata ya wala Sayyidina Abubakar ya kafa gwiwoyinsa a ƙasa yana kuka yana cewa Rasulullahi ni ne ban kyauta ba amma annabi bai saurare shi ba bayani kawai yake yi shin za ku bar aboki na sakata ya wala ba za ku takura masa ba to kaga wannan ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa sahabban nan nasa kan matsayin Abubakar da kuma yanda ya riga su karban musulunci shiga musulunci to wannan yasa manzon Allah gabanin ya rasu bai ayyana cewar wani shi zai zama jagora a bayana ba shi zai mai gurbi na ba saboda ya san cewar sahabbansa sun san matsayin Abubakar a cikinsu sun san falalarsa ya dara kowa sun san yanda ya riga kowa shiga musulunci to annabi a wannan gabar baya tunani za a iya samun sabani tsakanin sahabbansa wannan yace shi ya cancanta wannan yace shi ya cancanta ba wanda zai ja da Abubakar to wannan yasa manzon Allah bai ma ayyana ba yace wa khususan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama wajjaha al-ummata qawlan wa fi'lan ila anna Abubakar aula bil amri min ba'di din kuma musamman ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fiskantar da mutane yayi ishara wa mutane a aikace da kuma a furce ya furta da fatan baka kuma ya aikata a aikace cewar sayyidina Abubakar shi ya fi cancanta ya mai gurbinsa shi ya fi cancanta ya zamanto jagora a bayansa kenan annabi ya yi musu ishara dangane da wanda ya kamata ya mai gurbinsa gabanin ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ishara ba ɗaya ba ishara ba biyu ba isharori masu tarin yawa wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tattauna akan wani abu da ya shafe ta to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ki je ki dawo sai ta ce to ya rasulullah kana ga in naje na dawo ban same ka ba fa yaya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kika je kika dawo baki same ni ba ki samu Abubakar kenan abun da zan yanke miki ko abun da zan zartar a gare ki ko abun da zan miki na agaji ko taimako in kika samu sayyidina Abubakar zai miki yanzu ta zo gurin manzon Allah a matsayin sa na waye na shugaba na al'umma yace mata ta je ta dawo a kammala duba al'amarinta to tana tunani kar ta je kuma ta dawo bata same shi ba in ma ko yayi tafiya ko kuma rai yayi halinsa to waye zai duba mata al'amarinta ai kai ka wajen warware mata matsalarta annabi sai ya ce ki samu Abu Bakar kaga wannan ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa sahabbansa da kuma ita wannan mata kan cewar idan da a ce yanzu za a wayi gari baya da abubuwan da shine yake dauka na nauyi abubuwan da shi yake kula da su wanda zai iya wannan a bayan sa shine sayyidina Abu Bakar ishara yake yi ma wannan mata baya ga wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta jinya wacce Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa a cikin ta ya kasa samun damar fitowa ya salla da mutane an kira salla ana zuwa ana ce masa ya rasulullah mutane sun hadu fa a masallaci kai kawai ake jira manzon Allah kuma yana fama da kansa yana fama da matsanancin ciwon kai kamar kan zai fashi to tunda an zo an sanar masa cewar mutane na jiran sa an kira salla ana jiran fitowar sa ya ja mutane salla yasa a sanya masa ruwa dan yayi albala ya yunkura zai tashi sai suma kaga kenan yanayin da manzon Allah yake ciki matsanancin yanayi to su kuma ba su da halin su yi salla matukar annabi bai musu umurni ba sai suka ci gaba da jira su ga abin da hali zai can bayan wani dan lokaci sai annabi ya farfado farfadowarsa ke da wuya sai aka sake nanata masa cewar mutane na jiran ka ka ja su salla annabi ya ce to kuma tsomin da wannan ruwan ma'ana ruwan alwala ya sake yunkura zai tashi sai ya sake suma karo na biyu saboda matsanancin ciwon kai da yake fama da shi wannan yake nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne dan adam kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya bashi da wata siffa ta allantaka bashi da wata siffa ta rambantaka wato bashi da wata siffa ta rububiyya bashi da wata siffa ta bauta da za a sarrafa wata ibada gare shi duka Allah shi yake banta da bauta shi yafi cancanta a bauta masa shi kadai kuma shi yake banta da halittan bayi da jujjuya al'amuran bayi idan damuwa mutum ke ciki Allah shi kadai yake banta da yayewa bawa yanayi da yake ciki na masa ko na damu idan rashin lafiya ne Allah shi kadai yake banta ya yayewa bawa babu wani mahaluki da yake da wannan iko banda Allah subhanahu wataala manzon Allah ya farfado karo na biyu aka sake maimaita masa mutane fa suna nan a masallaci kai kawai suke jira annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake cewa a matso masa da wannan ruwan alwalan ya yunkura zai tashi sai ya sake suma karo na uku can da ya farfado aka ce masa mutane na jiran ka ka ja su salla rasulullah sai ya ce muru ababakarin falisalli bin nas annabi sai ya fahimci fita ba zai yiwu ba a wannan yanayi da yake cikin matsanancin yanayi a ƙarshe sai ya ce ku umurci Abu Bakar ya salla da mutane kaga wannan ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi ma wannan al'ummar cewa idan rai yayi halin sa ya koma ga Allah wanda ya cancanci ya maye gurbin sa shine Abu Bakar wannan yasa annabi ya ga ba bukatar sai ya ayyana ya ce wane ya zama jagora ba tunda yayi ta musu isharori kuma su masu daukan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu bayani ne akai ko ya musu ishara zuwa gare shi to akwai wani wata rana cikin ranaku da aka kira salla aka je aka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin kwanakin nan da annabi ya ta fama da jinya annabi ba zai iya samun damar fitowa ba yace a cewa Abu Bakar ya ja mutane salla ya gaya wa Bilal Bilal da ya fito ya duba sai bai ga sayyidina Abu Bakar ba sai ga sayyidina Umar to sai ga da Umar da Abu Bakar ai duk abu ɗaya ne sai ce Umar shiga ka ja mu salla Umar yayi kabbara ya fara karatun suratul Fatiha da yake yana da murya annabi yana cikin gida ya jiyo muryarsa sai ce ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minun illa Abu Bakar Allah ya ki wani ya ja mutane sallah, haka manzansa, haka muminai, sai Abu Bakar. Shin yanzu in Umar ya ja sallar, sallar ba ta yi ba ne, sallar ta yi, amma akwai wani abu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake so ya nuna wa al'umma wannan abu. Shi yasa bayan an idar da sallar, Sayyidina Umar ya ce, kai tonka kai ku Bilal, ashe ba ni ba ne manzan Allah ya ce ka umurce ni in ja sallah kuma ka mun umurni? Ya ce to ai da na fito na ga Abu Bakar baya nan, sai na ga kai ma abin da Abu Bakar zai za ka iya, shi yasa na ce kawai ka ja mu sallah. To wannan duka ishara ce manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake yi wa al'umma dangane da wanda ya fi cancanta mai gurbinsa a bayan rasuwarsa. To wannan ya sa manzan Allah har ya koma ga Allah bai ayyana wanda zai mai gurbinsa ba a bayansa. To shi ya sa bayan rasuwar manzan Allah ba a samu wani safani mai tsayi ba, ba a samu tirka-tirka ba wajen zaben Sayyidina Abu Bakar da ayyana shi ya zama jagora, saboda kowa ya shaida da falalarsa, da matsayinsa, da kimarsa, da rigayansa wajen shiga musulunci. To wannan shine yasa manzon Allah bai ayyana wanda zai mai gurbinsa a bayansa ba. Yace was-siddiq lam mustakhlafa, yanzu mun ji dalili da yasa annabi bai nada ba. To bari mu zo ga zamanin Sayyidina Abu Bakar. Yace was-siddiq lam mustakhlafa umara kana ya'lamu anna 'inda as-sahabati ajma'ina qana'atun bi anna umara aqwa wa afdalu man yahmilu al-mas'uliyyata ba'dahu. Shi kuma Sayyidina Abu Bakar lokacin da ya nada Sayyidina Umar a matsayin wanda zai mai gurbinsa a bayansa, kana ya'lamu, ya kasance yana da masaniya kan cewa anna 'inda as-sahabati ajma'ina qana'a bi anna umara aqwa wa afdal man yahmilu al-mas'uliyyata ba'dahu, ya san cewar lallai a gurin sahabban manzon Allah gabaki ɗayan su akwai yarda, yarda wacce take na 100% dangane da Sayyidina Umar shine mafi ƙarfin su, kuma shine mafi falalar su wajen ɗaukan nauyin jagoranci inda za a bashi jagoranci. Wannan yasa Sayyidina Abu Bakar bai tararradin nada Sayyidina Umar ba, ya san koda ya nada Sayyidina Umar ba za a ƙalubalance shi ba, ba za a yi fito na fito da shi ba, saboda ya san cewar sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun san wane ne Umar, sun san irin yadda Umar yake da falala a kansu, da kuma yadda zai iya jagorantar al'ummar musulmi sama da kowa. Wannan ya ba wa Sayyidina Abu Bakar ƙarfin gwiwar ayyana Sayyidina Umar ya zamanto shi ne wanda zai mai gurbinsa. Wannan ya sa bayan rasuwarsa shikenan kawai aka yi mubaya'awa, Sayyidina Umar ya zamanto kai tsaye shi ne jagora. To Umar kuma yanzu da ya zo, sai ya ga hanyar da Sayyidina Abu Bakar ya bi, shi yanzu yanayin ba zai bashi damar bin wannan hanyar ba. A ce yanzu ga mutum ɗaya wani Umar ya ayyana shi, wanda bayan ya ayyana shi kowa ya masa mubaya'a, yana ga yanayin ba zai bashi wannan damar ba. Sannan kuma ya yi shiru ya tafi ba tare da ya ayyana wanda zai mai gurbinsa ba, yana tsoron me zai je yanzu. To sai ya yi wata dabara. Dabarar da ya yi ita ce kai tsaye bai nada, ya ce wane kai ne za ka jagoranci al'umma bayana ba. Kaga kenan ya ɗauki wani sashe na salon manzon Allah, tunda manzon Allah ya koma ga Allah bai nada wanda zai zama jagora bayansa ba. To Sayyidina Umar shi ma da ya zo kai tsaye bai nada wanda zai zama jagora bayansa ba, sai ya ɗauki wani sashe na salon manzon Allah. Sannan ta ɗaya hannun kuma ya ayyana wasu mutane, ya ce a cikinsu a zaɓi jagora. Kaga kenan ya ɗauki wani sashe na salon Sayyidina Abu Bakar, tunda shi Sayyidina Abu Bakar kama ya ayyana Sayyidina Umar. To shi da ya tashi sai bai bar ayyanawan ba, kuma bai ayyana kai tsaye ba, kenan rabi da rabi. Ya ɗau rabin salon annabi sallallahu alaihi wasallama, ta ɗaya ɓangaren kuma ya ɗau rabin salon Sayyidina Abu Bakar. Ina ne ya ɗauki rabin salon annabi sallallahu alaihi wasallama, ta yadda bai ayyana mutum ɗaya ya ce shi ne zai mai gurbinsa a bayansa ba? Kaga anan gurin ya dauki rabin salo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ina ne kuma ya dauki wani sashe na salon sayyidina Abubakar ta yadda ya ayyana wasu adadi cikin sahabbai yace a cikin su duk wanda aka zaba aka ayyana ya zama jagora ya cancanta. To wannan shine abin da sayyidina Umar ya sai zamanto ya tsara wasu matakai da za a bi dan zaben wanda zai maye gurbin sa ya zama jagora. Ya tsara wasu matakai dan zabar wanda zai maye gurbin sa ya zama jagora. Kenan yayi tsari mataki mataki, matakin farko, mataki na biyu, mataki na uku, har mataki guda shida, matakai har guda shida. Mataki na farko da sayyidina Umar ya bi, ya ayyana wasu adadi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan cewar duk wanda aka zaba cikin waɗannan mutane da ya ayyana to zai iya jagoranci kuma ya cancanci ya jagoranci al'umma musulmi. Wannan shine mataki na farko. Mataki na biyu sai ya tsara musu hanyar da za su bi wajen zaben jagoran su waɗannan mutane da ya zaba din, sai tsara musu hanyar da za su bi wajen zaben jagora. Mataki na uku ya sanya musu deadline, ma'ana ya sanya musu mudda kar su wuce kwana kaza, ya haddade musu kwanaki kar su haura kwanaki kaza face an zabi jagora. Wannan mataki na uku kenan. Mataki na huɗu ya bayyana musu adadin ƙuri'un da in mutum ya same su to shikenan a mara masa baya kawai ya zama shine jagora na al'umma musulmi. Sai mataki na biyar, idan da za a zo wajen zaɓa ko tantance wane ne ya cancanta, sai zama ƙuri'un sun yi kunnen doki, an yi 50-50 nan ma ya yi musu bayanin yadda za su. To sai mataki na ƙarshe ya umurci wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su dinga lura suna sa ido suna bibiyar yadda ake gudanar da al'amarin zaben shugaba. Idan sun ga gyara su yi ƙoƙarin gyarawa, in sun ga an kauce su dawo da mutane. Waɗannan su ne matakai da sayyidina Umar ya bi wajen ganin an zaɓi wanda zai maye gurbinsa a bayansa. Mataki na farko muka ce ya ayyana mutane guda shida, to su ne kamar haka. Na farko akwai Uthman ɗin ɗan Affan, Allah ya yarda da shi. Na biyu akwai Aliyu ɗan Abu Talib, Allah ya yarda da shi. Na uku akwai Abdurrahman ɗan Auf, Allah ya yarda da shi. Na huɗu akwai Sa'ad ɗan Abi Waqqas, Allah ya yarda da shi. Na biyar akwai Az-Zubair ibn al-Awwam, Allah ya yarda da shi. Na shida akwai Talha ibn Ubaidillah, Allah ya yarda da shi. Waɗannan mutane guda shida su ne sayyidina Umar ya lissafo su: Uthman, Aliyu, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Az-Zubair ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah. Yace mutane guda shidan nan duk wanda aka zaba a cikin su aka jagorantar da shi akan al'umma musulmi ya cancanci haka din kuma zai iya. Kaga bai ayyana mutum ɗaya ba, bai ce wane kai ne zaka maye gurbi na a bayana ba, sannan bai tafi ya bar musu abin hakan nan shiru ba, sai ya ayyana waɗannan mutane guda shida yace duk wanda aka zaba ya cancanta. To a nan gurin ƴan uwa mu kula da wani abu guda. Mutane shidan nan da sayyidina Umar ya ayyana akan a zaɓi jagora a cikinsu, idan mun kula za mu ga dukkan shidan suna cikin waɗanda aka yi wa bishara da aljanna, suna cikin al'asharatul mubasharuna bil janna, mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu bishara cewar dukansu su ƴan aljanna ne, su goma. Manzon Allah a majalisi guda a lokaci guda ya lissafo mutane guda goma ya ce ƴan aljanna ne. To yanzu tunda mutum shi da sayyidina Umar ya ayyana, ina sauran mutum hudu? ina sauran mutum hudu suke. Mutane guda biyu dai sun riga sun rasu gabanin wannan lokaci. Gabanin wannan lokaci da Sayyidina Umar ya ayyana waɗannan mutane shidan, biyu sun riga sun rasu. Waɗanne ne biyun da suka rasu? Na farko Sayyidina Abubakar, yana cikin mutum goma da aka musu bishara da aljanna. Ai sai da ya rasu ne ma Sayyidina Umar ya zo ya zama jagora ya mai gurbinsa. Shi kuma na biyun Abu Ubaidatu bin al-Jarrah, shi ma ya rasu a lokacin kalifancin Sayyidina Umar a wata annoba da aka yi a shekara ta 17 bayan hijira. Wasu malaman suka ce shekara ta 18 bayan hijira ya rasu a annoban da aka yi, wacce aka mata lakabi da Ta'unu Amwas, annobar Amwas, wani gari ne da ake kiransa Amwas a yankin Sham. To Abu Ubaidatu bin al-Jarrah a wannan annoba ta ritsa da shi, shi ma ajali yayi halinsa. To kaga mutane guda biyu sun riga sun tafi. To yanzu saura mutum nawa a cikin mutum goma, tunda biyu sun tafi, saura takwas. To Sayyidina Umar shi ne ɗaya na uku. Kaga shi kuma yanzu yana kan gargara, yana shirin bakuntan lahira. Kaga shi ba za a lissafa da shi ba, kuma shi ne ma asali yake kan jagoranci, karaga ta mulki ɗin. Kaga yanzu an cire uku cikin goma, saura nawa? Saura bakwai. To ina na bakwai ɗin yake? Yana raye, yana raye. Shi ne Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid shi ne na bakwai ɗin. To me yasa Sayyidina Umar a nan da ya tashi ya keɓe mutane guda shidan nan da ambato, ya lissafo su su shida, alhali akwai na bakwai ɗinsu cikin jerin waɗanda aka yi wa bishara da aljanna bai lissafa da shi ba? Ko mun san dalili? Eh, akwai dalili. To menene dalilin? Dalilin kuwa shi ne, shi Sa'id ibn Zaid yana da dangantaka da Sayyidina Umar, dangantaka ta jini da dangantaka ta surkuntaka, ma'ana yana da kusaci da Sayyidina Umar, kusaci wacce take ta dangantaka. To Sayyidina Umar kuma baya so ko kadan duk wanda yake da dangantaka da shi a jingina masa wannan al'amari. Kar a duba matsayin Sayyidina Umar sai a yi amfani da wannan wajen zaɓen wanda aka ga ya fi kusaci da shi, shi yasa bai sa shi ciki ba. Kar ya sa shi ciki idan an zo zaɓen a ce to ai wannan ya fi kusa da Sayyidina Umar ta fuskar dangantaka, to a zaɓe shi mana. To shi kuma Sayyidina Umar ba san haka, ya fi so kawai a duba cancanta. Wane ne ya fi cancanta a zaɓa? Kar a duba alaƙarsa da wane ko kusacinsa da wane, wannan ya sa a zaɓi wannan a sa shi shi zai zama jagora. To baya san haka, wannan ya sa ya zame Sa'id ibn Zaid. Tabbas Sa'id ibn Zaid yana da dangantaka ba ma ta nesa ba ta kusa tsakaninsa da Sayyidina Umar ta fiskoki guda uku. Fiska ta farko, shi Sa'id ibn Zaid ɗin nan ɗan uwan Sayyidina Umar. Mahaifin Sa'id ibn Zaid da Sayyidina Umar ƴaƴan baffanu suke. Ina fata mun gane bayani. Mahaifin Sayyidina Umar Al-Khattab Sayyidina Umar mahaifinsa Al-Khattab da kakan Sa'id ibn Zaid ƴan uwa ne. Mun gane bayani. Kakan Sa'id ibn Zaid da mahaifin Sayyidina Umar ƴan uwan juna ne. Kaga kenan za a wayi gari da kakan Sa'id ibn Zaid da Al-Khattab, tunda ƴan uwan juna ne, ƴaƴan da suka haifa za su zamanto ƴaƴan baffanu. Mun gane bayanin. Shi Sa'id ibn Zaid sunansa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail ibn Abdul Uzza, wannan ita ce nasabarsa. Sa'id ibn Zaid, Zaid shine babansa, kakansa kuma Amru. Kakansa na farko Amru, kakansa na biyu Nufail. Mun ji jerin nasabarsa. To mu ji nasabar Sayyidina Umar. Shi kuma Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Umar dan Khattab, dan Nufail, dan Abdul Uzza. Wancan ko muka ce Sa'id ibn Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza. Yanzu Nufail din nan shine ya haifi Amru kuma ya haifi al-Khattab. Muna fahimtar bayanin. Nufail shi ya haifi Amru kuma ya haifi Al-Khattab, kenan da Amru da Nufail ƴan uwan juna ne. A da Amru da Khattab ƴan uwan juna ne. Waye mahaifin su? Nufail. Nufail ya haifi Al-Khattab, ya haifi Amru. Da Amru da Al-Khattab ƴan uwan juna ne. To shi kuma Khattab sai ya haifi Umar. Amru kuma sai ya haifi Zaidu. Kaga kenan yanzu da Umar da Zaidu ƴaƴan baffanu ne. Shi kuma Zaidu sai ya haifi Sa'idu. Mun gane lissafin jerin nasabar. Zaidu ya haifi Sa'idu. Kaga kenan shi yanzu da Zaidu da Umar ƴaƴan baffanu ne. Kenan shi yanzu Sa'idu bin Zaid din nan dan dan uwan Sayyidina Umar. Mun gane bayanin. To yana da dangantaka da Sayyidina Umar ta bangaren jini a wannan bayani da nayi. Sai kuma dangantakarsa ta biyu da Sayyidina Umar. Umar sirkinsa, Umar yana matsayin sirkinsa ta yaya? Matar da Sa'idu bin Zaid ya aura ƴar uwar Sayyidina Umar ce. Fatima bintul Khattab, ƴar uwar Umar bin al-Khattab. To sai gashi kuma Sa'idu bin Zaid ya zo ya aure ta. Kaga kenan ta wannan bangare Sa'idu bin Zaid ya ƙara hada hulɗa da alaka tsakaninsa da Sayyidina Umar saboda ya auri ƴar uwar Sayyidina Umar. Sai Sayyidina Umar ya zama a matsayin sirkinsa. Sannan har ila yau dangantakarsa da Umar ta uku shi din karan kansa sirki ne ga Sayyidina Umar. Umar sirkinsa ne, shi ma sirkin Umar. Ta yaya ya zama sirkin Umar? Umar yana auren ƴar uwar Sa'idu bin Zaid. Umar ya auri ƴar uwar Sa'idu bin Zaid, ita ce Atikatu bintu Zaid, shi kuma Sa'idu bin Zaid. To Umar ya auri ƴar uwarsa, sai zamanto shi ya auri ƴar uwar Umar, Umar ma ya auri ƴar uwarsa. Bayan dangantaka da suke da ita ta jini, sun samu dangantaka ta surkuntaka. To kaga waɗannan dangantaka da Sa'idu bin Zaid yake da su tsakaninsa da Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya ji tsoro kar ya ayyana shi cikin mutanen da suka cancanci a ayyana su zamanto jagorori. Shi Sa'idu bin Zaid a duba alaƙar da take tsakaninsa da Sayyidina Umar a zaɓe shi saboda wannan alaƙa. Wannan yasa ya cire shi cikinsu. Amma ba wai dan bai cancanta ba ne. Shi ɗin ma inda za a zaɓe shi, a ayyana shi ya zama jagora bayan Sayyidina Umar, ya cancanci haka ɗin kuma zai iya. Amma Sayyidina Umar sai ya ji tsoro kar a duba kusacinsa da Sa'idu bin Zaid, alaƙarsa da Sa'idu bin Zaid. Wannan ya sa a zaɓi Sa'idu bin Zaid, a ayyana shi ya zamanto jagora. Shi kuma ba haka yake so ba, ya fi so a duba qualities, wane ne ya cika su, a zaɓe shi a matsayin jagora. To wannan ita ce shi ne mataki na farko da Sayyidina Umar ya bi wajen ganin an zaɓi wanda zai mai gurbinsa. Shi ne ya zaɓi mutane guda shida, ya ce su je a cikinsu su zaɓi wanda suke ga shi ne ya cancanci jagorantar al'umma musulmi. Mataki na biyu da Sayyidina Umar ya bi, ina ga kamar lokaci ba zai ba mu dama ba. To ina ga mataki na biyu da na uku da na huɗu da na biyar da na shida za mu jinkirta karatu a kansu, waɗanda Sayyidina Umar ya sanyawa sahabban manzon Allah su bi su wajen zaɓen wanda zai mai gurbinsa ya zamanto khalifa, ya zama amirul mu'minina a bayansa. Saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a wannan gabar, sai har Allah maɗaukacin sarki ya kai mu majalisi na gaba. Duk da cewar muna kyautata tsammani majalisi na gaba mu ɗauki wasu matsaloli da suke da alaƙa da azumi, don mu samu majalisi guda uku. Don a nan gaba gabanin azumi aƙalla za mu iya samun majalisi guda uku kyawawa. To shi ne muke tunanin majalisin da zai zo da wanda ke biye masa da wanda ke biye masa, majalisi guda uku mu tattauna kan matsaloli na azumi. To tayu dai shi wannan, su waɗannan matakai da Sayyidina Umar ya tsara don a zaɓi jagora ta waɗannan matakan, la'alla mu jinkirta su har sai Allah madaukakin sarki ya kai numfashin mu bayan sallar azumi sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka fada waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin